أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله كراتم من ون اللتافي نتعبة القراء زام طورة دقاء عند مكفانا. Idan ba mun manta ba a shekara muka ce a shekara ta 9 zuwa ta 10 anan akai ta kabilu suka yi ta aiko wakilan su suna zuwa suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a. To a wannan karatun mu ne zamu tashi shafi na 40 a wannan bugu namu na gida 44 kenan. Shafi na 44 zamu karanta hajjuhu sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i. Hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam haji na bankwana shi ma wanda yake da bugun mu na gida gyara hajjuhu sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i ba hijjati ba hajjatul wada'i hakaramin wasalin sa a sama ne fataha ne wannan shine hajin bankwana shi kuma shekara ta 10 ne bayan hijira shekara ta 10 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayin hajjatul wada kuma yana komawa a shekara kuma Allah ya karbe shi ya koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma ake sallallahu alaihi wasallam yazo wannan hajjatul wada hajjin bankwana da sahabbai 100 da mutum 100 ma ake sallallahu alaihi wasallam yazo hajjin bankwana wanda kuma wannan hajjin bankwanan shine aikin haji guda ɗaya tak da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin musulunci wanda kuma anan ne akai kuzu anni manasikakum Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo dan ya nuna mutane yadda ake aikin haji Hajjatul wada'i iz kamalad din wa gibbal wada'i kana liqa'u hajja annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haji hajjal wada'i irin haji na bankwana iz kamalad din lokacin da addini ya cika wa gibbal wada'i bayan an yi wannan hajjal wada'i ne kana liqa'u haduwarsa da Allah ta kasance bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji hajin bankwana to daga wannan aikin hajin ne kuma da ya koma shekara bata dawo ba haji ne na bankwana sahibat fu sahabu ila kulli khairin hum sira'un an kulli sharrin bida'u sahibat fu sahabu sahabbai sun aboce shi sahibat fu sahabu a sahabbai sun aboce shi ila kulli khairin zuwa ga dukkanin alkhairi hum sira'un su sahabbai masu gaggawa ne ila kullu khairin zuwa ga dukkan wani aiki na alkhairi bida'u kuma sahabbai masu dakirewa ne masu jinkiri ne an kullu sharrin zuwa ga dukkan wani sharri sahabbai ba su aikata sharri yamma mu fil bida'i lillahi jallallahu baitul lahul buruji fida'u yamma mu baitan sahabbai yamma mu sun nufi baitan daki mai alfarma fil bida'i a makka lillahi saboda Allah jallallahu Allah ya girmama lahu fida'u wannan ɗakin abin fansa ne fida'u ɗakin nan za a fanshe shi lahul buruji fida'u wanda dukkanin ɗakunan duniya ko kace duk gidajen duniya za su iya fansar wannan ɗakin shine lahul buruji fida'u fida'u fansa ta tabbata ga wannan ɗakin lahul buruji ga dukkanin gidaje sun nufi ɗakin Ka'aba kenan huwa minhu masabatan yarji'un nas ilayhi wa hum bihi umana'u huwa shi wannan ɗakin huwa minhu masabatan linnas masabatan shi ɗakin nan malaba ne yarji'un nas ilayhi da mutane suke koma zuwa gare shi shine wannan masabatan linnas wa amnan wattakazu min maqabi ibrahim huwa minhu masabatan shi wannan ɗakin mafaka ne yarji'un nas ilayhi da mutane suke koma zuwa gare shi wa hum bihi umana'u ko mutane amintattu ne bihi a wannan ɗakin shine wa man da kalahu kana aminan kenan qiblatul mu'minina fil ardi lillahi ta'ala wa huwa siratul sawa'u qiblatul mu'minina shi ɗakin Ka'aba shine alqiblar mu'minai fil ardi a cikin duniya lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki wa huwa siratul kuma shi hanya ce sawa'u wacce take miƙaƙiya shi ma wanda yake da bugun mu na gida gyara wahwa sayyidul ardi ghayra buqati khairil kalke fahayar faridatul aliyayi sayyidul ardi shi dakin kaaba shine shugaban duniya gaira buqati kairul kalki amma fa banda inda annabi yake shine banda banda masaukin annabi shine gaira buqati kairul kalki amma fa banda masaukin annabi masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam shine inda yafi ko ina a duniya da lahira ko al'arshi bata kai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina amma an ka cire masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce kaaba shi yasa ce maka sayyidul ardi ita kaaba ita ce shugaban dakunan duniya gaira buqati kairul kalki amma fa banda masaukin kai tiyayyen halittar Allah fa hayal faridatu shi masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam shine makadaici al aliyau madaukaki shi ma wanda yake da bugun mu na gida ya gida fahaya fahaya fadin a daure ta huwa qalbul ardina wal hajarul as huwa dilil qalbi habatun sauda'u huwa qalbul ardina ita makka huwa ita makka qalbul ardina ita ce zuciyar duniya ko kuma kace ita kaaba qalbul ardina ita ce zuciyar duniya wal hajarul aswadu shi kuma hajarul aswad habbatun shine wannan kwaya sauda'u baka lil qalbi da take cikin zuciya ita kaaba ita ce zuciyar duniya shi kuma hajarul aswad in ka tsaga cikin zuciya ai za ka ga wani jini baki to shi kuma hajarul aswad shine wannan bakin jinin nan dake cikin zuciya shi amma zuciyar ta duniya wa sawadul limaskata fa huwa ghayrul fa huwa aynul ardi lil kalihatud da'ja'u wa huwa sawadul limaskata limaskatin wa huwa sawadul limaskati shi kuma bakin dakin nan na makka ko kuma wannan bakin dake cikin dutsen wannan hajarul aswad shine wa sawadul limaskati shi kuma wannan bakin dake cikin makka wa haya shine aynul ardina idan duniya saboda ai dakin ka ba za ka akwai baki a jikin sa kaga ai ido ma za ka ganshi akwai baki kuma bakin shi yake gani to shine wa sawadul baki limaskati a makka wa hawa gairu wa hawa aynul ardina wanda yake da bugun mu na gida gyara ba gairu ba aynu saboda ka gamba wannan an baki ne sai a cire dan ita kuma wannan radin sai a dan lankwasa ta zama nu'ara aynul ardina ba gairul ardina ba eh aynul ardina ita ce idaliyar duniya alkalihatu wacce take mai kulli adda'ja'u wacce take mai mayalwacin ido idan ka kalli idan ka zaga idan ka akwai fari akwai baki to bakin ai shine asalin sirrin ganin ko to ai dakin ka aba shi ma za ka ganshi baki to wasawadu shi wannan bakin limaskatin a makka shine dakin kaaba wa hawa aynul ardina shine asalin kwayar ido na duniya alkalihatu wanda yake aban sawa kulli adda'ja'u mai mayalwacin ido eh yace kad kasatul qulubu wal a'yunu huru libasun yaruqu tisau kad kasatu sai kace alqulubu zukatan mutane da yake tun kuduwa zuwa ga kaaba zukatan mutane alqulubu zukatan mutane wal a'yunul huru da idanuwan mutane wanda suke dara da radin nan kad kasatu sune suka tafatar da wannan kaaba libasan wani irin tifafi yaruku tisau iktisau tifatuwa yaruku yake kayatuwa biyi da shi tunda ya siffanta maka makka ya siffanta maka dakin kaaba shine kamar zuciyar duniya gaba daya to ai kaaban ana bayan bakin da ke jikin kaaban shine kamar kwayar ido na mutum wannan bakin idan to ai kaaban in ka kalla kamar ana sa mata wani kyalle a lullube ta to zukatan mutane kuma sune wannan kyallen da ake lullube kaaba da shi shine alqulubu zukatan mutane wal a'yunul huru da idanu wannan wanda suke dara dara shine idanuwan na mutane idanuwan mutane kada ka satku su suka tafatar da kaaba libasan wani irin tifafi iktisau tifatuwa yaruku yake kayatuwa biyi da shi masawa kalmali ki haula min haulikin nasru aya lahum ilayhi tijau fasawa shi dakin kaaba fasawa sai ya zauna kalmali ki kamar sarki min haulihin nasu a gefannin sa mutane ra'aya sune kamar talakawa lahum ilayhi iltija'u iltija'u fakewa ilayhi zuwa ga dakin nan lahum ya tabbata ga mutane shi dakin kaba in ka hango kaaba za ga mutane cikuciku a karkashin sa to shi dakin kaban sai ya zama a duniya shi kamar shi sarki ne mutanen kuma da suke karkashin sa kamar talakawan da suke kewaye da sarki wa idza mustafa al-muhaymin shay'an sharrafa shay'a zalikal istifa'u to duk abin da ka'aban nan ta samu fato ta samu ne saboda Allah ne daukaka ta ba wanne ba ta wannan daukakar ba wa idza mustafa al-muhaymin shay'an idan Allah ya zaba abu sharrafal istifa'u istifa'u zabin da Allah ya yi wannan abin sharrafa shay'a sai dauki sai shi daukaka wannan abin in abu Allah ya zaba ya zabe shi to zabin da Allah ya yi wannan abin shi ke daukaka abin shine wa idza mustafa al-muhaymin idan Allah ya zabi shay'an wani abu zalikal istifa'u wannan zabin da Allah ya masa sharrafa shay'a sai ya daukaka wannan abu saboda ka ba Allah ne dauke ya zabe ta saboda ka ta samu wannan daukakar da ta samu wasafa malwatan min al-arafatun misl jam'in ammal jami' as-safa'u safa'u wasafa dutsun safa marwatun dutsun marwa minan hakan nan mina arafatun hakan nan arafa misl jam'in hakan nan musdalifa ita ce kiranta jam'i ammal jami'a safa'u as-safa'u tsarki ammal jami'a ya lullubo wadannan gaba daya da safa da marwa da mina da arafa da musdalifa to duka albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam as-safa'u tsarki ammal jami'a ya game su gaba daya saboda ba dan yazo ba da duka gumaka ne a gurin khairu hajjin fi dari hajjuhu lamma kana minhum bi shari'il iktida'u khairu hajjin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haji na ban kwana khairu hajjin shine fiyayyen aikin haji fi dahari a cikin duniya hajjuhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine mafi alkhairin dukkanin wani haji da aka yi a duniya shine hajjuhu da yayi shi lamma kana al-iktida'u lamma kana lokacin da ya kasance al-iktida'u koyi minhum ga sahabbai bishari game shari'a shi yace musu ku zo anni manasikako ku zo ku koyi aikin haji daga guri nan ku ga abin da nake kuma ku yi shine lamma lokacin da kanal ikitida'u koyi ya kasance mirhum ga sahabbai bishari game shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam qad qadu dayna nuskihim la karimin an jami'il wara lahu istighna'u qad qadu dayna nuskihim haqiqa sahabbai qad qadu sun biya daina nuskihim bashin ibadar da ke kansu li karimin ga Allah ne karamci tunda Allah ce wallahi alan nas hajjil baiti min isra'ila sabida Allah ya wajabta mutane kamar ya dora musu bashi ne su je su yirci dakin sa shi yasa ce kad qabau daina nuskihim hakika sahabbai sun biya bashin ibadar aikin haji da ke kansu li karimin ga Allah lahu istighna'u amma fa wadata ta tabbata ga Allah an jami'il wara ga barin dukkanin halittu in ka ki zuwa ba Allah ka sutar ba da yake wallahi ala nas hajjal bait da min sada ila sabira wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin yace duk wanda ya kafirci an bashi dama yake to Allah ba ruwan sa da shi Allah ma wadaci ne in ka je kanka zaka yi wa shine lahu istighna'u wadata ta tabbata ga Allah an jami'il wara akan dukkanin halittu in ka je kanka kai wa lahumul hazzu la lahu fi diyunin qad wa fauha lahu wa minhu al-wafa'u lahum al-hasu rabu da ake samu an yi aikin haji lahum ga mutane ne shine lahum al-hasu raban da ake samu na mutane ne ba Allah ne zai samu raban ba la lahu ba Allah ne zai rabauta ba kar ka ji an ce bashi ne Allah ya dora maka tsamanin in ka biya Allah shikenan Allah zai samu wadata a'a lahum al-hasu rabu din na mutane ne la lahu ba na Allah ba fi diyunin cikin bashin da suka biya din kadu wa fauha da suka biya kadu wa fauha da suka biya shi lahu gare shi wa minhu alwafa'u kuma cikawa ya tabbata ga Allah Allah shi zai cika wa mutun lada farduhu ayyi ni'matin wa ada'ul fardi ukra la tahsuru al'a'u farduhu farlanta aikin haji da Allah yake cewa wannan wallahi alan nas hajjil baiti to farlantawa da Allah yayi wa aikin haji ga mutane ayyi ni'matin ita ce asalin ni'ima kawai ya zama an farlanta maka ma ni'ima ce wa ada'ul fardi kuma bayar da wannan farlar ka samu dama ka je kai aikin haji ita ma ni'ima ne shine ukurawa ta daban la tahsulul ala uba iyakance ni'imomin Allah abinda nake ce nifi a ce kai aikin hajjin ita ma ni'ima ce kuma ka samu dama ka je kai ita ma ni'ima ce daban saboda aka gani imomin kala kala ne an farlanta ma amma ka gata kuma ka je kai ma ita ma wata ni'imar ce daban saboda dai an farlanta musu amma ba samu sun je sun yi ba falahul hamdu wa huwa minhu ala ar-rizqi fa minhu an-nu'ma wa minhu as-sana'u falahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa minhu kuma daman godiya ta Allah ce ala ar-rizqi bi sabaiwa da yawa bayin sa fa minhu an-nu'ma kuma dukkan ni'ima ta Allah ne wa minhu as-sana'u kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah yasa ma yake sallallahu alaihi wasallam yake cewa anta kama asnita ala nafsika ya Allah kamar yadda kai ba kanka akamal ad-dina hum rida al-islam dinan wa tammatin ni'amau wannan ayar ne ya dauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ita ce wake ta akmalu ad-dina akmalal yawma dinahum al-yawma ayu akmalal dinahum Allah ya cika mutane addinin su radiya al-islam dinan Allah ya yardar wa mutane musulunci a matsayin addini ma'ana Allah musulunci ya ba su a matsayin addini watin matin na'amau ni'imar Allah ta cika saboda lokacin da aka yi haddisi wada a nan maiki sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wasu daga cikin sahabbai suna ta murna an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati da cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarda muku musulunci a matsayin addini Dewa sahabbai suna ta farin ciki wasu kuma suna ta kuka suka ce tunda aka ce addini ya shiga to fa annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai tafi wallahu ta'ala a'lam